Muna cikin anwa'u, muna cikin ashuhudu wa anwa'u shahadati, wa ma ya ta'allaku bi zalika. Wa ma alaihi wal mukhairin kazzahar zukiya illa fi da durati safar, wa man bi akatin haluhu falaginan an an yuzakki wallazi qad a'lana bi halatil jurhi falaysa yuqbalu lahu shahadatun wa la yu'addalu wa in yakum majhula halin zukiya wa shuhatan tujibu fi maddu'iya wa mudlaqan ma'rufu aynin uddila wal akasu hadiran wa in gaba fala wa shahidun ta'diluhu bizaini kaza ka tajarihum mubarrizaini wal fahsu min tilqa'i qadin quni'a fihi bi wahidin fil amrayn ma'a. Alhamdulillah. To muna cikin bayani akan nau'uka na shaidannu da kuma abin da ratayu akan wannan. Sai ce wa ma alaihi wal muhaydin qazzahar zakiya illa fi da durutu safar, shi ma wannan matsala kashi hudu ta kan wacce da mun haƙa da ita ma mai kashi hudu, wacce mun yi mai arbatu a kasamin ko mun shigo cikin mai arbatu a kasamin. To nan shaidannu mai ba da shaida watan ya kaso kashi hudu, watan hali na farko dai man zahara alaihi was muhairin, hali na biyu man zahara alaihi wal musharrin, hali na uku wanda ya kasance majhuli na an jahilci hali ne, babu alama ta alheri babu alama ta sharri, hali na uku, hali na hudu wanda kasance fasiki na tsinsa an san abin da yake dunna lahi bayan suka aikata abin ne bai gudun komai, to shine hali na hudu. To waɗannan kowanne su za a bayani akan shaida ta. To shine cewa ma alaihi wal muhairin qazzahar, wa man wannan da was muhairin alama ta alheri qazzahara ta bayyana gare shi, to zakiya za a tazkiya ta yi hadiran in shina gida, duk wanda kasance alama alheri ta bayyana gare shi to za a tazkiya ta yi. Ga abin da shahi matsaloli na hukuku na mutane ko na mu'amala ko na tijara ko na abin da kama da wannan, ko abin da shahi gida ko gona, ko abin da shahi aurcewa, duk dai ana kira ne shi ba da shaida, amma hadirin sai in shina gida, in yana gida ana kira ne shi ba da shaida. To kuma yadda ba da shaida ga sai tafkiya ta yi, magana tafkiya tana ta yi, wanda zai kasance shaidu ne adali mubarrizi, sannan ne ga sarki, sannan ne ga alkali, sannan ne ga mutane, ko bai kusa ana tafkiya ta yi, sai a ce wani na wa a shaida, sai ka ce wani a shaidu na, sai ka ce shi dai wani shi ya kaza, sai ka ce eh shi sai alkali ce na ko san shi. To nan sai a samu masu wanke shi akan cewa lallai hakika adali na, in an ka samu masu wanke shi akan adali na ba sai ya halarci kotu ba, in an ka ce dai adali na in ya zo sai shi ba da shaida kawai shi ta ta yi, amma in ya kasance ba adali na ba zai bunda kasance ba sanan ne na ba, alkali bai san shi ba, mutane ba su san shi ba, to irin wannan bai ba da shaida sai gaban alkali, gaban alkali aka wanke shi sai ya zo ya halatta ya ba da shaida, sannan a tafkiya ta yi a ce me kun ka sani game da wanga gashi wanda zo ba da shaida ainihin gashi, sai ya zo ga ainihin ya tsaya sannan shi ba da shaida, in ya ba da shaida gashi tsaye sannan a wanke shi ko kuma sannan a soke shi, an gane wannan. To ma alaihi wal muhairin qazzahar, duk wanda alama ta alheri ta bayyana gare shi, to irin wannan ana amsa shaida ta hadiran in shina nan gida, shikenan sai a ce ina wani, a ce shina nan gida, a ce shikenan a amsa shaida ta yi ai tafiya ta yi, a ce ni kun kusa ne game da shi adali na, don kuma ya tafiya ta yau da kasance makusanci ta yata ba mun san ta yata ba ce, to ba a wanke shi sai in shina gida, a shi in shina gida ana wanke shi, in ya tafiya makusanci ba a wanke shi, amma in ya tafiya mai nisa da kasance bai nan yana nesa kwarai, ka zo ka kawo ƙara akan wani haƙƙi wanda haka biya, da ka kawo ƙara akan haƙƙin da haka biya an ka cewa a shaida ka kace kace malam Abdullahi, malam Abdullahi ne shi ya kaza a shaida ta, to shi malam Abdullahi dan ko da an ka bincika kila ya Lagos ka ga ta ta mai nisa, to na an samu a samu adalai su wanke shi gaban shi, to an gane saboda ya faku ga yaba tambayi da tan, amma in ya faku ga yaba tan qaribatan ba a wanke shi sai shina kusa, ashe kenan kaga in shina hadiran ana wanke shi a amshida ta yi, in shina ba'idan ana wanke